الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yiwu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 8 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 7 ga watan 6 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li'itiqadi al-Hadi ila Sabili Rashad na Ash-Shaykh al-Imam Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullahi ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai dangane da tantabarai waɗanda suke cikin harami, in sun fita sarari ana iya farauce su? Ƙwarai, duk dabbar da ta fita daga cikin zagayen harami ba laifi ba ne ba mafarauci ya farauce ta, daman alhurmar da ta samu kasancewarta a cikin zagayen harami. An gane ko? Kasancewarta a cikin zagayen harami, duk dabbar da take cikin zagayen harami da duk itaciyar da take cikin zagayen harami ko ciyawa wadda take danya, wannan haramu ne mutum ya farauci wannan dabba ko ya sare wannan itaciya ko kuma ya yanke wannan ciyawa. Dan haka kenan maganar cewa kamar yadda kake cewa in sun yawa, ai ba maganar yawa, ina suka yawan da za su cika wurin da za a ce har a buƙaci rage su. Wanda faɗin haramin ya fi kilo 20, faɗin shi kafin tsawon shi ya fi kilo 20 ta kowane ɓangare. Misali, macen da ta yi fushi ta koma gidansu, kuma sai take fita take zuwa duk inda ta so, wannan haramun ne. An gane ku? Domin kasancewar mace matukar tana ƙarƙashin igiyar miji, ba sakinta ba yi, to baya halatta ta fita sai da izinin shi. in kin yi fushi kin koma gidanku to ki ci gaba da zama a gidanku har akai lokacin da zaki san matsayinki. Na misali ya zo bi ko ko kuma ya tura miki takardar cewa ya sake ki, amma nake ajiye kafa duk inda kika ga dama ki tafi, wannan akwai saba ma Allah da saba ma manzansa, kuma tauye haƙƙi ne daga cikin haƙuƙuwa na shi miji. In har kina ganin an miki wani laifi ne, kin yi fushi kin koma gidanku, to dole ki lazinci zama a cikin gidan har a san kenan menene matsayinki. Amma nake ajiye kafa kina yawo, wannan kwata-kwata kuskure ne baya halatta. Wanda ba ma haka ba, koda a ce mutum ya saki mace, in dai saki ne na farko ko saki na biyu, to baya halatta ta fita sai da izinin shi, saboda mace in tana cikin idda matsayin mata take ga shi mijin da ya sake ta. Shi yasa ai Allah subhanahu wataala ya wajabta mata yin idda a gidan da aka sake ta, anan za ta ci gaba da zama har akai lokacin da ta gama idda, tana nan a matsayin matar shi. Yau ma in ya ga dama sai ya ce ya dawo da ita, kuma ko bata yarda ba ko bata amince ba ta dawo a matsayin matar shi take. In ta ce ba za ta ci gaba da zama a matsayin matar shi, to wannan sai dai a je gaban alƙali a yi kulu. Don haka mace ko tana cikin idda, in dai saki ne na farko ko na biyu, baya halatta ta fita ba tare da izinin mijinta ba wanda ya sake ta, wannan tana fushi da ta yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna da cikin fasalin da ke bayani game da wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida, abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, wanda bayani ya gabata akan abin da ya shafi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haƙƙinsa wanda Allah ya wajabta ma dukkan mu'mini, wanda kar mu manta kusan haƙuƙuwa ne guda goma, abubuwa ne guda goma wanda suka zama wajibi akan musulmi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka kuma bayani ya gabata ga meda wasu abubuwa na daraja da ɗaukaka da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su akan sauran annabawa da manzanni. Shine mun shiga mas'alar wato sahabbansa, kamar yadda malam yake faɗa wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihim assalam, malam ke faɗa Allah ya ji kansa yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyun sahabban dukkan annabawa da dukkan manzanni, ma'ana jama'ar da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi imani da shi, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu, suka bashi haɗin kai da goyen baya akan isar da manzancin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi. To waɗannan su ne fiyayyu akan dukkan sahabban kowane annabi da kowane manzo waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka fitar da annabawa da manzanni, to su ne za su biyo baya a wajen daraja. An gane ko? Annabawan Allah da manzanni su kadai suka fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja. wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, wanda kuma dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa su ne suka fi kowa daraja bayan annabawa da manzanni. Shaidar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma kafin haka ma ayoyi na Al-Qur'ani sun wuce a lissafa, wanda bayani ya gabata a kansu a darasi da ya wuce, wanda daga cikin hadisan da suke nuni cewa su suka fi kowa daraja bayan annabawa da manzanni. Fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa khairun nasi qarni, fiyayyun mutane, fiyayyun jama'a, manzon Allah ya ce qarni su ne jama'ar da suka tara zamani da ni, ma'ana suka zauna da ni. Kaga lafazin annas anan wato lafazi ne wanda yake a dukkan mutane, kenan in ka hujja annabawa da manzanni waɗanda suke fiyayyo a dunkule a jimulce, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace su ne kenan jama'ar da suka hada zamani din sahabbansa kenan. Bayani ya gabata in aka ce sahabi shine mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik, wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu a matsayin mumini, wannan shine ake kira sahabi. An gane ko? Wannan shine ake kira sahabi, haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da wato minti ɗaya, in dai ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin kana mai imani da shi, kuma mutum ya mutu akan imani, wannan shine sahabi. Kenan anan wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara zamani da shi, amma Allah bai kaddara haduwarsu ba har manzon Allah ya bar duniya, to wannan ba a kiran shi sahabi. Kamar yadda An-Najashi sarkin Habasha yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kafin su hadu Allah ya masa rasuwa, don haka ba sa kilga shi magabata daga cikin sahabbai. An gane ko? Haka wato mutumin da ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi, amma kuma a ƙarshe sai ya yarda, to in dai ya yarda to wannan suhuba ta baci, koda ya dawo musulunci to wannan abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi wannan matsayi ya rubuje. Allahumma sidi dawowar da ya jaddada musuluncin sa manzon Allah yana raye kuma ya sake haduwa da shi. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa la tasubbu ashabi, manzon Allah yake cewa kar ku zagi sahabbaina, wanda wannan hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mumini har zuwa kiyama. Zagi da faɗin bakar magana ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramu ne, laifi ne babba daga cikin manyan laifuka. Me yasa? Saboda kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Aisha Allah ikara mata yadda take cewa kai can halaka da tabewa ta wasu jama'a, an umarce su da cewa su roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara, amma sai suka juya hannun agogo baya, banda zagi da fallasa da kushewa ba abinda suke ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne Rafida ɗin Shi'a. Ganiwo an ce su roƙa musu gafara, maimakon su roƙa musu gafara to sai suka juya hannun agogo baya, banda kiyayya da zagi da faɗin bakar magana, ba su da wani aiki akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. bal su a aqidar su ma zagin sahabbai ibada ce, wai wanda suke neman kusaci da ita gun Allah subhanahu wataala. To ai in har ba yabo, to ai ba fallasa. Waɗannan sahabbai su ne suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu, suka ƙaurace ma mazauninsu, suka yaɗa wannan musulunci a dukkan sassanin duniya har ya iso gare mu. Duk wani alkhairi da muke cikin shi, da duk wani alkhairi da wani da mumini zai samu har zuwa kiyama, sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da kamashi, domin su suka isar mana da wannan addini, wannan wahayi na alqur'ani a gaban su ya sauka, wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace da gumuguminta suka karba daga goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma su ne suka isar ma al'umma har zuwa kiyama. Dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina. Dan haka aqidar ahlu sunna wal jamaa shine kame harshe game da duk abin da ya gudana tsakanin sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin zuntuwa. Kar ka sake ka faɗi wata magana wanda take ta tauye daraja ko aibantawa ga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ma har sun samu wasu rashin zuttuwa tsakaninsu da wani yaƙe-yaƙe da ya gudana, to kamar yadda Hausawa suke cewa lizzami yafi ƙarfin bakin kaza, kenan mutane ne wanda Allah ya zabe su, ya fifita su, ya tankade, ya rauraye, kuma ya ɗaukaka darajarsu. To ina kai ina cewa wane ne mai gaskiya ko wane ne baya da gaskiya, alhali dukkan su kowa ijtihadi ne yake, famar shi ya dace ma gaskiya. To shine anan mallan yace, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku zagi sahabbaina, sai yace falau anna ahadakum, da a ce ɗayan ku amfaka misla uhudin zahaba, wato zai ciyar da kwatancin dutsun Uhud ga zinare. Manzon Allah ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu, bai kai matsayin mudu ɗaya tak da sahabi ya ciyar. Manzon Allah ya ce wallahi ko rabin mudu, wai ka kaddara cewa dutsun Uhud duk girman shi ya rikida ya koma zinare, a ce wannan zinare gaba ɗaya naka ne, mallakar ka ne, kuma wannan zinari gaba ɗayansa ka ciyar da shi a fuskoki waɗanda suke na ɗaukaka addinin Allah, to ladan da za ka samu na wannan ciyarwa da ka yi ba ta kai ladan da za a ba sahabi na mudu ɗaya tak da ya ciyar, ko rabin mudu manzon Allah ya ce ba ka kai ba. Wanda dutsun Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sanya misali da shi, kuma dutsi ne wanda yake ba karami ba daga cikin manyan duwatsun Madina, wanda a cikin Madina ma sai kai tafiya kusan kilo 14 a gindin dutsin kake, kuma bai tsaya ba nan, shine ya fito har zuwa hanyar Makka. To wannan dutsi a ce gaba ɗayan shi ya zama zinare, kuma a ce zinaren ka ne, dukkan wannan dukiya ka ciyar da ita akan hanyoyi na ɗaukaka addinin Allah, to wannan ciyarwa taka bata kai ba mudu ɗaya da sahabi ya ciyar. Manzo Allah ya ce wala nasifahu, ko rabin mudu. To kaga wannan kadai ya isa ya nuna mana daraja ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, bayan annabawa da manzanni waɗanda za su biyo baya a wajen daraja daga cikin al'ummu gaba ɗaya tun farkon duniya har ƙarshenta, su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malam sai ya ci gaba da bayani cewa wa afdalu ummatihi Abubakar Siddiq, fiyayye daga cikin al'ummarsa, ma'ana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine Abubakar As-Siddiq. Bayani ya gabata ya shahara ne da wannan alkunya tashi Abubakar, amma sunansa na haƙiƙa shine Abdullahi, sunan mahaifinsa Uthman, shi ma mahaifin nasa ya shahara da kinayarsa shine Abu Quhafa. Laqabin Abubakar shine As-Siddiq. Idan aka ce As-Siddiq, wanda ya kai matuƙa a wajen gasgatawa. Kuma bayani ya gabata ta hanyar yadda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shine sahabbai waɗanda suka taru a sakifa ta Banu Sa'ida, gidan Sa'ad ibn Ubada. Al-Muhajirun da su da Al-Ansar suka tattauna domin su fitar da wanda zai zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abubakar Allah ya kara masa yadda shine farkon wanda ya dau magana. A cikin bayaninsa da yayi yake cewa, ya ku jama'a ta Al-Ansar da ku Al-Muhajirun, yake cewa na yarda muku da waɗannan mazaje guda biyu, na yarda da su, na amince da su, ku zaɓi ɗaya ya zame muku khalifa, in ma ku zaɓi Umar ibn al-Khattab ko ku zaɓi Abu Ubaida. Kai tsaye Umar Allah ya ƙara masa yadda ya miƙe ya ce, ya Abubakar, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya bar duniya ya zaɓe ka, ya amince maka, wato ya amince da kai a matsayin kai ne jagora a wajen addinin, domin da ba shi da lafiya kai ya ce a sa gaba kai sallah, to ta yaya mu ba za mu amince maka game da lamarinmu na duniya? Kai tsaye Abubakar, wannan Umar ya ce, ya Abubakar kawo hannunka. Abubakar ya miƙa masa hannu, kai tsaye sai ya yi mubaya'a, ya ce na yarda, na amince kai ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ganin haka ke da wuya ga sauran jama'ar da suka taru a wannan sakifa, kai tsaye gaba ɗayansu kowa ya mubaya'a, ya ce ya yarda da Abubakar shine a matsayin khalifa. Sannan aka je aka yi jana'iza ta gawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bayan an gama, kuma Abubakar Allah ya kara masa yadda ya dawo cikin masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya tsaya a cikin jama'a ya yi khutba. Bayan ya yi khutba, sauran jama'a kuma suka zo suka yi mubaya'a cewa su ma sun yarda sun amince shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To ta hanyar nan Abubakar ya zama khalifa, ba kwace ba, kamar yadda sura Fila suna cewa kwace ne fin ƙarfi ne suka ma Aliyu. Kuma babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nassanta cewa wani shine khalifa bayan sa, babu nass, illa kasancewar dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke ishara cewa wanda ya dace ya zamanto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abubakar, kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu da ya wuce. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر رضي الله عنه إليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس رضي الله عنه إنه من أهل الجنة ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ما لم الله يجي كنسا نافتا كمر يد بياني يغفاتا شينيكي تشيوا واتو يجي a cikin wannan al'umma bayan annabinta shine Abu Bakar As-Siddiq Allah ya kara masa yadda malai yace thumma Umarul Faruq sannan Umar wanda ake masa laqabi da Al-Faruq Umar shine sunan sa na hakika kinayarsa Abu Hafs المراد بالحفص الأسد أما سكنايا أبو الأسد وانا أبو حفص معنى سبودا سننمرقو دا الدين تنه واندي كي باغو دوباجا دبايا سنن أما سلك بيدا الفاروق دومين أبنجي تعالى يا ربي سكانم فر سكوا دا أزرفا شيني rabi tsakanin kafirci da musulunci a sababin musuluntar Umar an gane ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rabi tsakanin kafirci da musulunci a sababin musuluntar Umar domin kafin Umar ya musulunta Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai sukan labi a cikin gidan Arqam ibn Abil Arqam anan suke haduwa suke sallah a sababin musuluntar Umar aka fito fili aka bayyana musulunci an gane ko da da'awa ce ake sirriya to amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi daukaka wannan musulunci Allah ya daukaka shi a sababin musuluntar Umar. Shi yasa ake masa laqabi Al-Faruq, ma'ana wanda Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya a sababin musuluntar shi, wanda shine khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Za mu ga ta hanyar yadda shi Umar ya zamanto khalifa, kamar yadda malam yayi bayani ana. Shine malam sai ya ce thumma Uthman, sannan sai Uthman shine Zunnurai, ana masa laqabi da Zunnurai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa ƴaƴansa guda biyu ɗaya bayan ɗaya. Farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa diyarsa Ruqayya, bayan Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya aura masa ƴan uwarta Ummu Kulsum. Ita ma da Allah ya mata rasuwa, manzon Allah ya ce inda akwai wata da na ƙara ma, to shine sababin yi masa wannan laqabi Zunnurain, domin manzon Allah ya aura masa ƴaƴansa mata guda biyu ɗaya bayan ɗaya. Kenan An-Nurul Awwal Ruqayya, wan Nurul Tsani Ummu Kulsum. Thumma Aliyyun Al-Murtada, sannan Aliyu Allah ya kara masa yadda, wanda ake masa laqabi Al-Murtada, ma'ana wanda yake abin yarda abin amincewa, wanda kowane ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai guda hudu idan ka koma littattafai na hadisi, musamman ka fara daga cikin wannan kutubu sita, kowane ɗaya babu ke akwai na musamman wanda ya kunshi hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu, waɗanda suke bayani game da fadla da daraja ta kowanne daga cikin waɗannan sahabbai. Bal shi Umar Allah ya kara masa yadda, mujalladat ma malamai suka wallafa akan darajar shi da matsayin shi da sauransu, wanda kowanne daga cikin su yana da matsayi wanda yake na daraja. Yanzu misali in ka dauki Abubakar, Abubakar Allah ya kara masa yadda, daga cikin dukkan hadisan da suke nuna daraja ta Abubakar da matsayinsa, babu sama da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala ittakhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila. Manzon Allah yace kusan da cewa Ubangiji na mai girma da ɗaukaka ya maida ni a matsayin badadinsa nake, kamar yadda ya maida Ibrahim alaihi salam cewa badadinsa ne. Lafazin khalil ya wuce matsayin habib, domin habib minal mahabba ne, shi kuma khalil minal khulla ne, ita kuma khulla tafi mahabba, su ne wanda yake na ƙarshe. Sai manzo Allah yake cewa law kuntu muttakhizan minan nasi khalilan lattakhaztu Abubakar khalila. Manzo Allah yace inda a cikin mutane zan iya maida wani a matsayin badadina, yace wallahi da na maida Abubakar cewa shine badadina. Ma'ana ka kaddara inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ware wani daga cikin jama'a yace shine badadinsa, yace wallahi da Abubakar zan maida shine badadina. To dan haka gashi kuma sirki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ya aura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diyarsa Aisha Allah ya kara mata yadda. Sanayin ka dauki Umar Allah ya kara masa yadda, shi ma sirki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sirki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma abubuwan da suke nuna darajar shi da matsayin shi shi ma sun wuce lissafi. Ga Uthman Allah ya kara masa yadda, shi ma sirki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah ya aura masa diyar shi, ko mu ce ƴaƴansa ma guda biyu ɗaya bayan ɗaya. Kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa hatta da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kunyar shi suke ji.
kuma shine mutumin da ya kawo gudunmuwar da wani bai taba kawo da ita lokacin da ake cikin tsananin bukata, lokacin da za a fita ghazwatul usra, shine yakin Tabuk a shekara ta 9 ga karancin guzuri, baitul mal babu dukiyar da za a shirye wannan runduna, kuma ga tafiya mai nisa kilo wajen 700 daga Madina zuwa Tabuk. Ga karancin guzuri, ga karancin abun hawa, ga ya tafiya ce mai nisa, kuma ga ya lokaci ne na tsananin rana. Shine Allah yake faɗa game da munafikai, laukana aradan, yake cewa a can Ubangiji Ta'ala da yake cewa walau aradul khuruja la a'addu lahu udda walakin kariha Allahu bi'athahum fatabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdahu khilalakum yabghunakum fitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin laqad ibtagaw fitnatan min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqq wa zahara amrullahi wa hum karibun. Ko kuma can da yace law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alayhim ushqa ash-shahid walakin ba'udat alayhim ushqa. Ubangiji Ta'ala yace bulaguran ne ya musu nisa, saboda haka suke kawo uzuri na ƙarya dan kasada da kiyuya cewa ba za su fita fagen daga tare da kai. To a wannan lokaci Usman Allah ya ƙara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi cewa jama'a su taimaka. Usman Allah ya ƙara masa yadda da ya koma gida, sai da ya kawo raƙumi 300 da lautinsu. Yace ya Rasulullahi ga gudunmuwata. A lokacin da manzon Allah ya tashi ya nemi a taimaka, yace ya Rasulullahi zan iya sadaukantar da duk abin da na mallaka gaba ɗaya na dukiya ta fi sabilillahi domin ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah yayi farin ciki, yayi murna, fuskarsa ta ringa kyalli. Usman ya koma gida, da ya koma gida sai da ya shirya raƙumi 300 da lautinsu, ya kawo shi ya Rasulullahi ga gudunmuwata. Wanda ka dauki matsayin raƙumi da lautinsa matsayin telam ce da lodin ta a yau, kamar a ce yau wani ya ba da taimako na telam 300 da lodin ta gaba daya. In ba gwamnati ba, wane ne zai iya a yau? Wani dai daga cikin masu kuɗi ya fito ya ce ya ba da telam 300 da lodin ta, akwai wahala. Kai ba 300 ba, ko 10. To Usman gaba ɗaya ya ba da wani. Manzon Allah ya yi farin ciki, ya yi murna, sai yake cewa duk abin da Usman ya aikata bayan wannan yini, manzon Allah ya ce wallahi ba zai shutar da shi ya zame masa matsala ya hana shi shiga aljanna. To dan haka kaɗan ne wannan daga cikin darajoji na Usman, Allah ya ƙara masa yadda. Sannan kuma ga Aliyu, Allah ya ƙara masa yadda, wanda babbar daraja ta Aliyu dan ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma gashi yana daga cikin waɗanda suke farko a wajen musulunta imani da Allah da manzonsa. Aliyu kafin ya balaga, kafin ya cike shekara 13 yayi imani da Allah da manzonsa, yana yaro ƙarami. Dan haka malamai suke cewa, wasu ma suna fadar cewa gaba ɗaya Aliyu shine farkon musulunta. Duk da cewa sun kasa sun raba a cikin manya Abu Bakar, a cikin yara Aliyu, a cikin mata Khadija, a cikin bayi wato shine Zaid ibn Haritha. Shine anan malam sai yake cewa lima rawa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, domin hadisin da Abdullah dan Umar Allah ya ƙara musu yadda ya rawaito, kada yake fada kunna na kudu, mun kasance muna fada wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama hayyun, alhadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na raye. Lafazin wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama hayyun jumla ce haliya, ma'ana wannan fada da Ibn Umar suke yi suna yin ta ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye ba bayan shi ba. shine yace muna fada muna cewa Abubakar thumma Umar thumma Uthman thumma Ali, muna cewa wajen daraja da matsayi farko Abubakar, sannan Umar, sannan Uthman, sannan Ali. Yace fa yablughu dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yukiruhu, wannan abin da muke fada kuma yana isuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mu ce ya isu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko manzon Allah bai yi musu ba. An gane ko? Kenan wannan sunna ce ta kaririya, duk abin da za a fada ya je kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a aikata a gaban sa bai yi musu ba, to wannan tamkar ya ce a ci gaba da yi. An gane ku? Shine yace fala yunkiru, manzon Allah baya musan haka abin nan da muke fada. Wannan hadisi yana cikin Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam At-Tabarani, haka a cikin Al-Musnad na Abu Ya'la Al-Mawsili. Illa kasancewar anan iskali fadar malan da yace thumma Aliyun, sannan Ali, saboda abin da yake tabbatacce a cikin riwayar bakin Usman ne, kamar yadda shi Umar Abdullahi dan Umar yake cewa kunna nukhayru baina ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna fifita tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna cewa wane yafi wane, muna fada muna cewa Abubakar thumma Umar thumma Usman. Da haka kenan a wata ma nuska ta wannan littafi ba a samun wannan ziyada na cewa thumma Ali. An gane ko? A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan iya abin da shi Ibnu Umar suke fada cewa Abubakar shine fiyayye, sannan Umar, sannan Usman. To wannan hadisi yana tabbatar da fifiko na waɗannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu. Sai ya ce wa sahati riwaya, kuma riwaya ta inganta ta tabbata. An Ali radiyallahu anhu, daga Aliyu Allah ya kara masa yadda, Aliyu yake cewa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiha, ana Allah ya kara masa yadda yake cewa fiyayye na wannan al-umma bayan annabinta yace Abubakar shine Abubakar, thumma Umar yace sannan Umar, Aliyu yace walau shi'tu inda na so na ga dama la sammaitu thalitha, da na ambata muku na uku. An gane ku? Aliyu da kansa yake fada, yake cewa fiyayye a cikin wannan al'umma bayan annabinta shine Abubakar sannan Umar. Kaga wannan yana nuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne jagaba a wajen daraja a cikin wannan al'umma, kuma fiyayye a cikin su Abubakar sannan Umar. Aliyu yace da na so yace da na ambata muku na uku. Wannan a cikin wata riwaya sai aka fada ga Aliyu, aka ce masa thumma anta, sannan sai kai. Aliyu Allah ya kara masa yadda sai yake cewa wa hal ana illa rajulun minal muslimina, ai ni ban zamanto ba face mutun ne daga cikin musulmi kawai. Ya faɗa haka ne saboda kaskanta kai. An gane ko? Aka ce sannan sai kai, sai yace ni dai ban zamanto ba face mutun ne kawai daga cikin jumlar musulmi. Don haka wannan yana daga cikin dalilan da wasu daga cikin ahlus sunna wal jama'a suka ce wajen daraja bayan Abubakar sannan sai Umar. Bayan, an gane ku? Kenan shi tunda anan yawa, kenan abin da yake abun jamahiru ahlus sunna wal jama'a, abin da suka yi ijma'i a kansa kenan Abubakar shine fiyayye, sannan Umar, sannan kuma Usman, sannan kuma Aliyu Allah ya kara masa yadda, wato na biya musu. Tare da cewa akwai wasu kadan daga cikin ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke fifita Aliyu akan Usman, Allah ya kara masa yadda. Sai dai magana wadda take ingantacciya a wannan mas'ala, Usman, Allah ya kara masa yadda, shine fiyayye a wajen daraja sama da Ali. Dan haka wato daga cikin magabata Ahlus Sunna wal Jama'a, wani daga cikin malamai yake cewa man qaddama Aliyan ala Usmana, duk wanda ya gabatar da Aliyu akan Usman a wajen daraja da matsayi, faqad azra bil muhajirin wal ansar, tabbas ya wulakanta sahabbai al muhajirun da su al ansar gaba daya, ya wulakanta su. Me yasa? Saboda su waɗannan al ansar da al muhajirun ahlu shura mutun shida, wanda Umar, Allah ya kara masa yadda, ya miƙa lamari a hannunsu cewa su je su yi shawara, su tattauna a cikin su, su zabu wanda zai zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sa. Su suka je suka yi shawara, suka tattauna, suka zabu Usman, suka ce shi ya dace ya zama to khalifa. Waɗannan shiddan da Umar, Allah ya kara masa yadda, ya miƙa lamari a hannunsu cewa su yi shawara, su tattauna, farko akwai Ali, akwai Usman, na biyu Aliyu, na uku Talha ibn Ubaidillah, na hudu wato Abdurrahman ibn Auf, na biyar akwai wannan Sa'ad ibn Abi Waqqas, an gane ku, na shida shine Az-Zubair ibn Al-Awwam. Waɗannan shida su ne Umar yace ku je ku yi shawara, ku tattauna a cikin ku, ku zabi ɗaya zamanto shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayana. Wannan jama'a ku su shidda, wannan ne al-muhajirun ne da al-ansar, kuma Aliyun, Allah ya kara masa yadda, yana ciki. Su suka yi shawara, suka ce Usman shi ya dace ya zamanto khalifa. Basu zabu Usman ya zamanto khalifa face dan shine fiyayye a cikin su. Shi yasa daga cikin magabata wani yace duk wanda ya gabatar da Aliyu akan Usman a wajen daraja, to ya wulakanta waɗannan jama'a al-muhajirun wal ansar. Kenan kamar ya nuna zabin da suka yi ba su yi ba, an gane ko, ya dauki kamar sun yi kuskure. Kenan yana ganin cewa Aliyu ya dace su zaba ba Usman ba, kenan hakan kuma wulakanta su ne. To shine anan kenan kamar yadda malamai suke fada jirin su a wajen khalifanci, haka jirin su yake a wajen daraja. Abu Bakar shine khalifa na farko, haka a wajen daraja shine shagaba bayan annabin wannan al'umma, bayan annabin wannan al'umma. Sannan Umar shine khalifa na biyu a wajen daraja, kuma shi yake biya ma Abu Bakar. Usman shine khalifa na uku a wajen daraja, shi yake biya ma Umar. Aliyu, Allah ya kara masa yadda, shine khalifa na hudu, dan haka shi yake biya ma Usman, Allah ya kara masa yadda. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce, domin Sheikh Nasir Albani ya inganta wannan hadisin. Hadisin yana cikin wato musnad na al-Imam Ahmad, haka as-sunna na Ibn Abi Asim. Malam na faɗa wa rawa Abu Darda, Abu Darda Allah ya kara masa yadda, ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yake cewa ma fala'ati shamsu, wato rana bata hudo ba, wala gharabat bata fada ba, ba'adan nabiyina, bayan annabawan Allah, wal mursalina da manzanni gaba daya, ala afdal min Abi Bakar, ga wani mutum wanda yake fiyayye game da Abu Bakar. Ma'ana rana bata taba hudowa ta fada bayan annabawan Allah da manzanni akan wani mutum fiyayye sama da Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Wannan hadisi yana cikin Al-Mu'jamul Awsat na Al-Imam Tabrani, illa kasancewar shi wannan hadisi a cikin sanadinsa akwai wani marwayici shine Isma'il ibn Yahya At-Tamimi. Wasu daga cikin malaman hadisi sun ce kazzab, wato magaryaci ne. Haka Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa Hilyatul Awliya. tare da cewa kuma a cikin sanadin akwai Baqiya ibn al-Walid, shi kuma Baqiya ibn al-Walid marwayci ne wanda yake mudallis kuma yayi anana a cikin riwayarsa, dan haka dai a takeice shi wannan hadisi bai inganta ba. Malam yace wa huwa ahaqqu khalqillahi ta'ala, Abu Bakar shine mafi cancantar halittar Allah gaba daya bil khilafati, game da daukan wannan khalifanci ba'da annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana a cikin wannan al'umma bayan wucewar annabinta, to a ciki gaba daya babu wanda ya cancanta game da rike wannan khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da Abu Bakar, li fadlihi, saboda darajar shi, wasabiqatihi, da rigayen shi zuwa karbar musulunci, domin malamai na fada shi ne farko a wajen karbar musulunci a cikin manya a cikin wannan al'umma, yana cikin as-sabiquna al-awwaluna, wanda Allah yayi yabo da jinjinawa a kansu, balma a cikin as-sabiquna shi shine na farkon, shine malam yace wa huwa Abu Bakar ahaqqu khalqillahi bil khilafa, shine mafi cancantar halittar Allah, ma'ana bayin Allah gaba daya a cikin wannan al'umma bil khilafati, game da rike wannan khalifanci ba'da annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li fadlihi, saboda darajarsa, wasabiqatihi, kuma da rigayen shi zuwa karbar musulunci, wata kadimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lahu fi salati ala jami'i sahabati radiyallahu anhu, mala yace dalili na uku saboda gabatarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa cewa yayi ma jama'a sallahu ru Abubakar falyusalli bin nas, lokacin da aka ce ya rasulullahi ka fito, lokacin sallah yayi, ba shi da lafiya, baya iya fitowa, sai yace ku je ku ce ma jama'a su sa Abubakar ya wuce gaba ya yi musu sallah. Kaga manzon Allah ya gabatar da shi domin ya ma jama'a sallah akan dukkan sahabbai gaba daya, manzon Allah yace Abubakar ya wuce. Malam yace wa ijma'i sahabati radiyallahu anhum, da haduwar sahabbai gaba dayan su, ala taqdimihi, a bisa gabatar da shi, an gane ko, a bisa gabatar da shi cewa shine fiyayye a cikin su, wa mubayatihi, kuma da mubayar da suka yi masa cewa shi ya dace ya zamanto khalifa a wannan sakifa ta Banu Sa'ida. Malam sai ya ce wa lam yakunillahu liyajma'akum ala balala, Allah bai zamanto ba da zai hada sahabban manzon shi akan bata, a ce gaba ɗayan su wannan sun yi kuskure akan gabatar da Abubakar, kamar yadda su yan Shia suke cewa kwace aka yi, wai bai cancanta bai zaman to kare, to Allah bai zama ba da zai hada sahabban manzansa gaba ɗayan su akan bata, a ce wannan abu da suka yi na shugabantar da Abubakar ya zaman to khalifa cewa kuskure ne. Malam sai yake cewa thumma min ba'dihi Umar radiyallahu anhu, sannan bayan Abubakar a wajen daraja da matsayi, an gane ko, da rike wannan khalifanci, wato shine Umar Allah ikara masa yadda, li fadlihi, shi ma domin darajar shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani, wa ahadi Abi Bakar ilayhi, malam yace kuma da wasiyar da Abubakar Allah ikara masa yadda da yi ga shi Umar, lafazin ahad anan wasiya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ahidina ila Ibrahim wa Isma'ila an tahira baiti liqa'ifin wal akifin war ruk'is sujud, al ahad anan bi ma'ana al wasiya, shine alqawli, ya rubuta takadda, wannan kwa ya kasance ne lokacin da Abubakar Allah ya kara masa yadda ya kwanta rashin lafiya, ana kyautata zatan da wuya ya tashi, sahabbai suka zo gun Abubakar Allah ya kara masa yadda, suka ce masa ya Abubakar, ya kamata ka bayyana mana wanda zai zamanto shine khalifa bayanka. A lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda, ko kuma shi Abubakar lokacin da ya kwanta rashin lafiya shine ya tattara wasu manya daga cikin sahabbai. Umar shine wato jama'a ta sahabbai suka zo suka ce ya bayyana musu wane ne khalifa, amma shi Abubakar da bashi da lafiya shine a karan kansa ya tara wasu manyan sahabbai, sai yake neman shawarar su, yake cewa menene ra'ayinku Umar ya zamanto shine khalifa bayana. Waɗannan manyan sahabbai da Abubakar ya tara gaba ɗayan su fawafaku suka bashi haɗin kai da yarda da amincewa akan wannan ra'ayi da wannan shawara da ya ba su, suka ce sun yarda sun amince Umar ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Abubakar. A lokacin nan Abubakar to yayi wasiya, sai ya rubuta takadda ya tabbatar musu, yace Abubakar Umar shine khalifa bayana. Ran da Allah ya ma Abubakar rasuwa, Allah ya kara masa yadda, kai tsaye Umar ya dauki wannan khalifanci. Shine anan malam yace thumma min ba'dihi, sannan bayan Abubakar Umar radiyallahu anhu li fadlihi, saboda darajarsa da matsayinsa, wa ahdi Abi Bakr ilayhi, da alƙawalin ko kuma mu ce da wasiyar da Abubakar Allah ya kara masa yadda yayi zuwa gare shi, yayi alƙawali ya rubuta takarda cewa shine khalifa bayan sa. Malam yace thumma Usman radiyallahu anhu, sannan sai Usman Allah ya kara masa yadda, wanda shi kuma sahabbai ne suka zo gun Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soke shi bashi da lafiya kafin Allah ya masa rasuwa, suka ce ya kamata ka bayyana mana wane ne khalifa bayanka. Umar Allah ya kara masa yadda yace in har ban bayyana muku ba wanda zai zamanto khalifa bayana, yace tabbas wanda yafi ni matsayi da daraja gun Allah subhanahu wataala ya koma zuwa ga ubangijinsa bi ayyana cewa wane shine khalifarsa. Yace in ku na bayyana muku cewa wane shine khalifata, yace shi ma ban yi kuskure ba, domin wanda yafi ni daraja da matsayi kafin Allah ya masa rasuwa ya bayyana cewa wane shine khalifa bayansa. Farko dai yana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah da ya bar duniya, manzon Allah bai nassanta cewa wane shine khalifa bayan shi. An gane ko? Fada ta biyu, wanda yafi shi daraja shine Abubakar. Abubakar domin shi ya rubuta takarda yayi wasiyar cewa bayan shi Umar shine khalifa. Dan haka a lokacin nan Umar sai ya ce to ku waɗannan guda shida, na yarda da ku, na amince muku, na zabe ku, ku je ku yi shawara tsakaninku, ku tattauna, ku zabi ɗaya zamanto khalifa. Usman da Ali da Talha da Az-Zubair da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman ibn Auf, su shidda yace su je su yi shawara. Suka je suka tattauna, a cikin su suka hudda Usman Allah ya kara masa yadda shine a matsayin khalifa. Shine malam yace li taqdimi ahadi shura lahu, saboda gabatar wanda ma'abuta tattaunawa suka yi masa kenan, su waɗannan shida su suka zabe shi. Yace thumma Ali radiyallahu anhu, sannan sai Ali Allah ya kara masa yadda, li fadlihi, shi ma saboda darajar shi da matsayin da Allah ya masa, wa ijma'i ahadi asrihi alaihi, kuma da haduwar su waɗanda suke ma'abuta zamaninsa a kan shi cewa shi shine fiyayye a cikinsu gaba ɗaya, waɗanda suka tare zamani a lokacin Aliyu, waɗanda suke tare da shi dukkansu sun yi ijma'i Aliyu cewa shine fiyayye, dan haka suka gabatar da shi a matsayin shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Usman. Malam sai yake faɗa yace wa ha'ula'i humul khulafa'ur rashidu, waɗannan su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashiduna, waɗanda suke shiryayyu, wal a'immatul mahdiyun, kuma su ne shugabanni jagorori na addini waɗanda suke masu shiryar da jama'a, alladhina qala fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da su, yace alaikum bi sunnati. Manzon Allah yace ku mu'minai ku da zinci riko da sunnata, wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di, ku da zinci riko da sunnar khalifofi na waɗanda suke shiryayyu masu shiryar da al'umma min ba'di bayana. Manzon Allah yace ku da zinci riko da sunnar su. Wani yakan iya cewa suna da wata sunna ta su ta daban sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su da wata sunna ta su mai zaman kanta in ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Yarda da amincewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi musu shine yace a bi sunnar su, in aka ce sunna hanyar su kenan. Kamar yadda mutumin da kai ka amince masa sai ka ce kuje duk abin da wane yayi ni nayi, saboda ka yarda da shi ka amince masa ba zai zo da wani abu sabanin kai abin da kake kai abin da yake raye. To dan haka wannan shaida ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga waɗannan mutane guda hudu, waɗannan biyayyu. Manzon Allah yace ku da zinci riko da sunnata, ma'ana ku bi hanya ta sau da kafa, wa sunnatil khulafa'ir rashidina. Manzon Allah yace ku da zinci riko da sunnar khalifofi na waɗanda suke shiryayyu masu shiryar da al'umma min ba'di bayana. Manzon Allah yace ku yi riko da sunnar su, domin ya yarda da su, ya amince musu, ya tabbata ba za su canza karantarwar shi ba. Manzo Allah yace abdu alaiha bin nawajiz, manzo Allah yace ku yi riko akanta bin nawajiz, wato da hakura wanda ake kiran su turami, wadancan na kurya wadanda suke matauna, wanda in ka rike abu to da wuya ya kurci. Kinaya ce ma'ana ku rike sunna ta gam kar ku bari ta kurce muku. An gane in aka ce an nawajiz sune hakura wadanda suke na kurya, hakura waɗannan hudu na gaba, biyu a sama biyu a ƙasa, su ne ake kiransu sanaya, waɗanda suke gefen su hudu na wannan ɓangaren dama da na ɓangaren hagu masu tsini su ne ake kiransu aniyab, waɗancan na kurya su kuma ana kiransu nawajiz, matauna kenan. Shi ne manzo Allah ya ce abu alaiha bin nawajiz, ku yi cizo a kanta bin nawajiz da matauna, ma'ana ku riƙe ta gam kar ku bari ta kurce mu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi. An gane ko? Hadisin yana cikin Sunan Tirmidhi. Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin a cikin Sahihu Tirmidhi, haka a cikin littafin sa As-Silsilatu Sahiha. Manzon Allah yake cewa al-khilafatu ba'di, khalifanci bayana, salasuna sana, manzon Allah yace shekara 30 ne. Idan ka dauka Abubakar, Allah ya kara masa yadda, gaba ɗayan khalifancin sa shekaru 2 ne da wata 6, domin Allah ya masa rasuwa a shekara ta 13 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya koma zuwa ga ubangijinsa shekara ta 10 da hijira. Abubakar ya dauki khalifanci a shekara ta 13, Abubakar ya koma zuwa ga ubangijinsa kwata-kwatan khalifancinsa shekara 2 da wata 6. Umar, Allah ya kara masa yadda, da ya dauki khalifanci shi kuma sai yayi shekara 10 da wata 6, in ka hada da na Abubakar shekara 13. An gane ku? Shekara 13. Sannan Usman, Allah ya kara masa yadda, shi kuma da ya dauki khalifanci shekara 12 yayi. An gane ku? Shekara 12 da 'yan watanni. Idan ka hada da shekarun da Abubakar da Umar suka yi, kenan an samu shekara 25. Shi kuma Aliyu, Allah ya kara masa yadda, shi kuma ya yi khalifanci shekara 4, wato da 'yan watanni. Shekara 4 da 'yan watanni. Idan ka hada da shekarun da Usman ya yi da na Ali, gaba ɗayan su da waɗannan duka shekara 30 ne daidai. Shi Abubakar yayi 2 da rabi, Umar yayi 10 da rabi, in an hada shekara 13. Usman yayi shekara 12, Aliyu yayi 5. An gane ko? kenan in ka hada duka shekara 30 ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada bayan wannan shekara 30 duk abin da ya biyo bayan mulki ne ba khalifanci ba shine yace fa kana akhiruha khilafata ali radiyallahu anhu karshen wannan shekara 30 din shine khalifancin ali Allah ya kara masa yadda malan sai yake fada sai yace wa nashhadu lil asharati bil janna muna shaidawa muna tabbatarwa game da waɗannan sahabbai guda 10 cewa gaba ɗayan su ɗan aljanna ne mun shaida mun tabbatar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana shine yace kama shahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida garin su cewa ɗan aljanna ne fa qala manzon Allah ya faɗa yace abubakarin fil janna abubakar manzo Allah ya ce dan aljanna ne ma'ana yana cikin aljanna a gobe kiyama wa Umar fil janna yace Umar shi ma dan aljanna ne wa Usman fil janna yace Usman shi ma dan aljanna ne wa Ali fil janna manzo Allah ya ce Ali shi ma dan aljanna ne wa Talha Talha ibn Ubaydillah manzo Allah ya ce shi ma dan aljanna ne wa Zubair shine Zubair Az-Zubair ibn al-Awwam manzo Allah yace shi ma fil janna dan aljanna wa Sa'ad shine Sa'ad ibn Abi Waqqas manzo Allah yace fil janna shi ma dan aljanna wa Sa'id da shine Sa'id ibn Zaid ibn Nufail manzo Allah yace fil janna shi ma dan aljanna wa Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf manzo Allah yace fil janna shi ma dan aljanna wa Abu Ubaidata shine Amir ibn al-Jarrah manzo Allah yace fil janna yace shi ma dan aljanna ne wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi hadisi ne ingantacce haka yana cikin wato sunan Abi Dawud haka yana cikin musnad na al-Imam Ahmad Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi a lokaci guda ne waɗannan 10 gaba ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su albishir da cewa gaba ɗayan su ɗan aljanna ne sune ake kira al-ashratul mubashshiruna bil janna mutum 10 wanda aka ba su albishir da gidan aljanna malam ya zo da wannan domin ya nuna mana bayan waɗannan hudun a wajen daraja kenan na biyar din su wane ne Talha ibn Ubaydillah an gane ko sannan Az-Zubair ibn al-Awwam sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan Sa'id ibn Zaid sannan Abdurrahman ibn Auf sannan Abu Ubaida kenan bayan waɗannan al-khulafa'ur rashiduna a wajen daraja da matsayi sai ka biyo baya da waɗannan shida cikon kenan 10 wanda aka yi ba su albishir da gidan aljanna to wanda kasancewar domin cikar fa'ida bayan waɗannan shidan a wajen daraja malamai suka ce a aqidar ahlus sunna wal jama'a sai waɗanda suka halarci yakin badar mutum 313 ko da 14 ko da 15 wanda dalilin da yake tabbatar da cewa su ne fiyayyu hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda ya nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ya sara wuyan Hatib ibn Abi Balta'a a sababin ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa eh hakuri Umar baka san da cewa Allah ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa wa qala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so Ubangiji ta'ala ya ce na gafarta mu to bayan waɗannan shida cikon 10 wanda aka ba su albishir da gidan aljanna a wajen daraja sai sahabban da suka hadarci yakin badar shi yasa sahabi in aka ce albadari ne to wannan wata daraja ce yake da ita akan sahabin da ba shi da wannan darajar an gane ko akwai wato wani sahabi Abu Mas'ud shine Uquba ibn Amir al-Badri shi ana ce masa al-Badri ba dan ya halarci yakin Badar a ya sauka ne a filin Badar ya zauna a can ake ce masa al-Badri amma shi baya cikin waɗanda suka halarci yakin Badar to bayan waɗanda suka halarci yakin Badar a wajen daraja sai ahlu bai'atir ridwan wadanda suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wata itaciya a nan Hudaybiya a shekara ta 6 wanda Allah ya turo sakon cewa ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba suka wajen mutum 1400 ne da yan kai manzon Allah yake fada hadisi yana cikin sahihu muslim lan yalijan nara man bay'a tahta ash-shajara manzon Allah yace duk wanda yayi mubayi'a da ni karkashin wannan itaciya manzon Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba har abada ba zai shiga wuta ba wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a sannan kuma sai sauran sahabbai nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.